Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilowatt 1530 a matsakaicin zango. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za su yi kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da niyya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kawo mutane hanyar sadarwar internet a lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Assalamu alaikum alaikum barkan ku da safiyar rana Asabar sunana Sarfili Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu za mu kawo muku shirin a bari ya huce amma da farko sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Wata yarjejeniyar cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da China da kasashen biyu suka sanar lokaci daban-daban a jiya Juma'a zai haɓaka harkokin noma a Amurka, don haka manoman Amurka su saya manyan mashinan noma na zamani, in ji shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban Amurka ya bayyana wa manema labarai hakan ne a ofishinsa na Oval, inda ya kwatanta yarjejeniya da Beijing a matsayin mashahuriya. Jami'an kasashen biyu sun sanar cewa sun amince da huska ta farko ta wannan yarjejeniyar, kuma wannan yarjejeniya za ta kawo ƙarshen takunkuman da suke kakabawa junansu. Jama'an China sun faɗa cewa a wannan yarjejeniyar China za ta ƙara sayan kayayyakin noma da na makamashi da kuma magunguna daga Amurka. Trump ya ce nan ba dadewa ba kayan noma kadai da China za ta siya daga Amurka zai kai dala biliyan 50. A jiya da rana, kwamitin majalisar wakilan Amurka kan harkokin shari'a wanda ke duban yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ya amince da takardu biyu na hujjojin bukatar tsige shi a jiya Juma'an, wanda hakan ya zama sharar fage na kada kuri'a a cikakkiyar majalisar wakilan wanda ke iya faruwa makon gobe. An kada kuri'a 23 akasin 17, inda kowa ya bi ra'ayin jam'iyyarsa. Da haka mambobin kwamitin suka amince da takardun hujjojin tsige shugaba Trump, wanda suka zarga da amfani da ikon shugabancin kasan da yake yi ba bisa ka'ida ba, kuma ya yi kafar ungulu ga binciken da majalisa ke yi. Takardun biyu na zargin wato shugaban kasar da sun isa ga cikakkiyar majalisar, inda baki ɗayan wakilan za su tafka muhawara a kai kafin ila a ranar Laraba a kada kuri'a a kai. Idan har cikakkiyar majalisar ta tabbatar da takardun hujjojin, wato an tsige shugaba Trump kenan, kuma zai huskanci shari'a a gaban majalisar dattawa a farkon sabuwar shekara, jim kaɗan bayan kuri'a amincewar da waɗannan takardu. Mai magana da yawun fadar White House Stephanie Grisham ta fitar da wata sanarwa da ke fatali da wannan kuri'ar. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister New Zealand Jacinda Ardern ta faɗa a jiya Juma'a bayan da ƙwararru suka tsamo gawarwaki shida a tsibirin White Island, inda aka samu wato aman wuta kenan a dutse a wannan mako, a cewar tana cewa za a mika su ne ga iyalansu. Likitoci kuma suna aiki ga dangadan domin ceto rayukan ɗimbin mutane da suke fama da raunin ƙonar wuta. Rukunin sojojin kasar masu aikin ceto sun je tsibirin ne da jirgi mai saukar ungulu, sai da rigunan kariya domin su tsamo sauran gawarwaki. Sai dai sun gaza tsamo wasu gawarwaki guda biyu wanda amma wutan ya ritsa da su, amma jama'an sun yi alƙawarin sake komawa wurin. Su ma jama'an 'yan sanda masu ceto mutane a cikin ruwa sun yi bakin kokarin su a jiya Juma'a. Mataimakin kwamishinan 'yan sanda Mike Clement ya faɗa wa manema labarai cewa jirage marasa matuƙa ne suka nuna inda gawarwaki shidan suke, kuma aka samo su. Har ma yanzu kuma ana iya bakin kokari a gano raguwar mutane da suka saura a cikin wannan abu. bayan watanni uku da daukar rantsuwar kama aiki gwamnatin wucin gadi a kasar Sudan mai jagorancin farar hula tana kokarin shawo kan matsalolin siyasa da na tattalin arziki a kasar ta Afirka wacce ta kwashe shekara da shekaru karkashin mulkin tsohon shugabanta Umar al-Bashir wanda aka hambarar da shi a cikin watan Afrilu wannan shekara biyo bayan wasu gagaruban zanga-zangar kin jinin gwamnatin sa Baba aiki da sabuwar gwamnatin tafi maida mai hankali a kai a fadar Prime Minister kasar Abdullah Hamdok shine fitar da Sudan a cikin jirin kasashen da Amurka ta ayyana masu tallafawa ayyukan ta'addanci a ziyarar sa ta kwana-kwanan nan a Washington inda ya gana da manyan jama'an Amurka Hamdok ya jaddada cewa janye kasarsa daga jirin kasashe masu tallafa ma 'yan ta'adda shine wani babban aiki da sabuwar gwamnatin ta fi mai da hankali a kai wurin gudanar da sauye-sauyen kasa.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin Abari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
ubangida na da zaka dauki zance na a radon Allah da ka haye hasashe na dana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangidana da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
banda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tarabuncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana daura majanyin da za ya suncewa Ubangidana da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a ginci kwana
Ubangidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
banda bautar zuciya da ke halakarwa a din nawa na ya zarci na hawan kowa digar sakawa ta zarci ta jikin kowa gami da takalwa tsofana ka farkowa dangi agogo na ya fice na gunkowa daidai da zobe na ya fi hasashen kowa hata da biro na alkalau na zannawa ubangidana da zaka dauki zance na wallahi da an gyara da tsakiyar rana ubangidana da zaka dauki zance na da dubu na gina ta na wajen kwana ciki da falo dubai da bandawan dana dan ta na dina talauci da ke sumun rana sannan in kauce wa idan duna da ke bina an banta sawaye na ga masu bi kona an dauki duniya mai tabbata gidan kwana gida ga mai burin rayuwa gidan kona Ubangidana da zaka duma zance na wallahi Allah da ka cika muradina
Kuma sanyin na barka da sanyi.
To barka ta dai malama Grace.
An ga dusar kankara.
Ana lalle mun har ganin dusar kankara. Ta fara.
Ya dusar kankara.
To alhamdulillah dai ke bata an ce wai ba farawa ne su bata zubo da yawa irin haka nan ba.
Bata fara ba da tsoro ba tukun.
Ya haka aka.
Ta marmari ce yanzu ta marmari.
To ba. To mun shirya mu gani. Allah ya mana sauki.
Amin amin. To kamar da muka saba bari mu bude wannan babin gashi-gashi har yau ma muna tare da aure ma waɗanda da suke zuwa biki dan shan gara
kan
kakansu ta yanke saka
lalle bana sai su shirya
ka san karshen shekara auren raki kenan ake
so sai kwani
to bari mu fara da auren da mun sanar makon da ya wuce muka saki samun tangarda to an yi shi wannan auren da an yi shi shekaran jiya ne to saboda haka muna taya su murna
Allah ya bada zaman lafiya
Allah ya bada lafiya aure ne da aka yi na iyalan marigayi Alhaji Umar Faruk Tanko Abdullahi da na Alhaji Abba Ahmed ma'ajin Watari hakimin Kabo wadanda aka yi auren ƴaƴan su flight officer Masud Abdullahi da Rama Abba Ahmed an daura auren ne kamar yadda muka faɗa kiran alami to muna fatan an yi wannan aure a dace Allah ya bada zaman lafiya da kuma albarkar zaman tare to sai kuma wannan auren da za a yi yau din nan shi kuma aure ne tsakanin iyalin Malam Munir Jafaru OFR MNI yeri manzazzo
to
basarake ko
basarake na
basaraken basawa da kuma na Alhaji Abubakar Ladan OON MNI lalle kan sai waɗanda suke gayyatan ƴan uwa da abokan arziki zuwa auren ƴaƴan su kamar yadda muka ce yau za a yi wannan aure wato Laftanal Aliyu Munir Jafaru da kuma Ms. Zaitun Abubakar za a yi auren nan yau ne insha Allah lamba 48 rimin tsiwa Zaria ka san satin da wuce mun ambaci rimin tsiwa
ne wallahi ka ai kalmar da kake ake tambayi ce na san abin da ake
ji ka san tsiwa
a'a
da karfe 11 na safe to Allah sa an yi adace
amin amin to akwai kuma wani daura aure shi kuma da za a yi wanda muke ma ma'auratan fatan alkhairi aure ne da za a yi na Mansur Aliyu Gamawa duk da yake ba a damu da a faɗi amaryar tashi ba
ai
shi kadai an ka zabi a faɗa
lalle ka
dan haka mun ne masa fatan alkhairi auren nashi za a yi
kuma amarya
ke kuma amma
muna gaishe ki
muna
gaishe ki tata
eh a wuce ta a cikin wata ta ba gure yo bani jin dariya kina sani dariya
ko
ke wace ta ko ya ce ni ta ce ko ke wata ta a ko ke wace ta aka cewa da sakwatanci to auren da na Mansur Aliyu Gamawa
shi ga makarantar sakwatancin nan
haka ya kamata lalle kula na ku idan ce na karanta shi ku kamar da muka ce auren na Mansur Aliyu Gamawa in Allah yadda za a yi shi ne ranar Juma'a wato 27 ga watan nan na Disamba da karfe 1 na yamma za a yi shi ne a masallacin Sheikh Jafar Mahmud Adam
ran 27 kace
27 ga watan
to ranar 27 na ko akwai wani biki da ake yi wato abin da yake nan shine
biki na farka zanyi wannan
to kaga ran 29 ita wakili ya Mubaraka Bashir
ba
tana amarcewa
tana ko amarcewa ba
tana amarcewa
na so in yabe ta da wata kalma amma kuma kaɗin waɗi an wannan ya ji kamar na rage mai darajar mata na sai ce mace ne kamar maza sai ne daga abba hadana ne kamar maza ga kare a zai ina sai nuna irin yadda ɗan take ɗan jarida take jajircewa
to mace ba kiyuya ba ɗan jarida ƙwararren ɗan jarida
a ce wallahi ina ganin zaki ci harshe Hausa in kike jami'a wallahi biki kawo kalma da ta dace
to ita Baraka Bashir za ta yi aure to Baraka Bashir za ta yi aure za ta aure ba Hafiz namu ba
a ba Hafiz namu ba
gashi kuma sunan tun haɗi daidai
duka sunan
ga Muhammad ga Hafiz amma ba baballe bane
ba baballe ba don kike ga baballe ruwa
ba baballe bane
kike za madam ta gida ta kike sai mai bure
wannan Muhammad Hafiz ne a can Kano to za wannan auren nasu ne kamar yadda muka ce ranar 29 ga watan nan na December a masallacin Sheikh Tijani a kofar mata da take kan da karfe 11 na safe nace nake magana shi
amma kafin nan yawa za a yi abinda suke ce ma kamu da kuma yinin biki to shi za a yi shi ne ranar 27 ga watan
ranar da za a wancan auren da ba faɗa Maryam ba
wancan da ba faɗa Maryam ba
da amarya ce sakanki
amarya ko ta san kanta
to mutuka raba kamar da
kalmin kaza
to Allah ba da zaman lafiya da albarka
shiga sojan badakare wai na shiga ba a fita
haka ne
zuciya ta kuma ta hana ni yin barci dare da rana kuma ba rage na sassauci tana ta kakami ko abinci ba ta ci cikinta mawaki ya gare ta ga kunci sannan tunani ya yi tarnaki ga dambarci na ta mawaki kan hali na zalunci bakin macidi da ake kira da kunwurci ubangida na bisa karkashin tunanina ya fi mujin kansar na sa'ar tunanina
ubangida na da baka dauki mancina wallahi Allah da ka haye hasashina
duk inda kan ga kasa kan tiri a ilimina to arzikin da huwayi ya basu dangina ya zarce duka bukatu na su da antona sai dai idan jagoransa ya zamo fauna sai babu adalci gunsu shugabannina idan da adalci babu mai shiga rana kowansu ya zarce wajibinsa dangina ya shugabana in an nazar azance na wallahi Allah ya tsira tarjabu
to bari mu koma wannan zangon gaishe-gaishe nan da muka samu daga wurin masu sauraron mu wannan gaisuwa ta fito daga hannun Bello Isiyaku yace salama bari ya huce dan Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga abokaina kamar haka Abdul Aziz Adamu Adamu Fira da baban gida Yusuf na fada da baffa Haruna Habaju Bajuga da awwal Abubakar Ajiya a ƙarshe ina mika gaisuwa da fata alheri ga daukacin ma'aikatan sashen Hausa
to sai wannan gaisuwar kuma wanda ta fito daga Alhaji Bature Pele Galadiman Faila yace do Allah a nika masa sakon gaisuwar sa zuwa ga sarkin goron agege Alhaji Sani Shaibu da Alhaji Tasi'u da Alhaji Captain Dan Asabe da Jibrin Baballe da Dan Lami da Alhaji Hamidu Gana da kuma Mallam Mu'azu dukkan su a agege Najeriya da kuma Sheikh Abdul Wadud da Alhaji Ofa Harun da Alhaji Hudu Bako da Alhaji Murtala Imam sai sarkin Faila kuma si Alhaji Audu da kuma Mallam Abbas daga ƙarshe ce da Alhaji Yusha'u Baballe dukkan su a Ghana
to ba za mu rufe wannan babi ba sai mun mika wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Macitilu a wannan rana wato Binta Abubakar shugabar kungiyar mata ko kuma women leader Duguwa garin dadin kowa Kano tace gaisuwa da fata alheri zuwa ga dukkanin jagororin wannan shiri mai farin jini
adalla
tace tare da gaisuwa zuwa ga mai girma sarkin garin dadin kowa karamar hukumar Doguwa Alhaji Sa'adu Suleiman Rigada Allah ya sa na fada daidai
to amin
da Alhaji Nasiru Agalawa kantin Kwari Kano sai Alhaji Sule Chairman APC Doguwa da jinjira matar Mallam Haruna mai almajirai dadin kowa da Maimuna Hajiya Binta Doguwa da Usman a Kiru Kiru Kano da kuma Ibrahim da Yahaya yaran Garba mahalli Kamba Kebi da fatar duka an tashi lafiya
to Allah ya sa
mun nemi ilimi fitilar haskawa ilimi fitilar kallawa ilimi gwada ban haurewa hanyar kullewa mun nemi ilimi gwada ban tsorewa mun nemi ilimi alfarin kowa
wanda bai gani ma na hangowa
wanda bai gani na fuskantowa
ci bazuwa a wane duhun dare gun su fantawa ke adam batu kul haƙunawa a ciki da gaskiya waya hujewa
ai da yake na ci ban san inda ga yau amma naga alamar kila sai na ci dariya
an raba fada kuma ba mu samu mun karanto danga sakonni ba
to ai shine ni dai labari biyu nake da shi ban sani ba ko ni zan fara guda sannan ki bada guda in ko bada guda
to babu mu sha
to wato ke gane ni yau labarin malami zan bayar yau kai na dai aji da yau bahillaci
ba ba kai ne ba kai ne da ka tara malamai nan kai hira ba dole ka ci labarin
to amma kake ci don kake sai malami na nawa wato ne grace ke gane
in ka bada ta malami sai na bada ta malam
to shikenan to yau ai ranar malamai kenan
shikenan
wani malami ne ke san lokacin ana akwai kullejojin da ake yi horar da malamai to ke san ana tura su wannan horo na sanin makama aiki ma'ana teaching practice kenan
kan ko baka labarin
ala tura ji to ala dauka a gaba ke san can dore akwai abin da aka ce ma IRK wato Islamic religious knowledge ma'ana shirin abin da darasin koyar da addinin musulunci to mallan irin gade shekaru sun tafi kuma akwai dan gajiya haka to yana zaune kisa akwai teburi da kujera na malami haka yana zaune haka sai dan gengedi dan kama shi dan bacci ya kama shi muko sako to sai mu ce kwana ya kama shi
ya kama shi kwana ya kama shi
to da ni na cikin bacci to kisan akwai jami'an da ke dudduba su
haka ne
to shine
ai yana cikin abin da ya kamata sai ka ci tukun kan
madal kwarai da gaske
sai
mallan bai farga ba ko da ya farga kawai sai ga supervisor din shi ma'ana jami'an dudduba shi kawai
ya riga shigo
wai kudai ya tsotse ta hidi sai ce madalla to yara kun ga irin misalin da nika baku wannan misalin da baku shine bacci mai nauyi wanda nace muku yana kar alwala don haka wannan misali ne da baku
ina ba ka ce waye kai a cikin da baka tuna ba sai lokacin da ni ma ne makaranta horar da malamai ne
na'am
to lokacin mu ma sai aka koya mana dabara wanda suka gaba da musu koya mana dabara domin idan ka zo sai daga cikin abin da za a kula shine ko yara suna gane abin da
kware daga cikin kware
kace koyarwa
sai tambayoyi
sai an yi tambayoyi yara su daga hannu duk da me kallon ka ba da muka To ita kuma irin an tashi makaranta din nan sai za ku tafi gida sai malami ya baku aikin da za ku yi kafin gobe ku je ku kawo
rakshi ma homework da turanci
yawa homework to ai na san yi ne zaka ga homework inda ake homework a kasar nan ai a nan kasar iyaye ma sukan ce to suke makaranta ko ya'yan su ne suke makaranta da irin aikin da za a ba yara su zo kai koya ma yara ka koya ma har sai ka ji ba dadi ai ba abin yara su yi wasan banza nan
naga alama
sosai to shike na wannan malami sai ba yara dalibai wai in suka koma gida kowa ya zana wani hoton abin da ya ba shi sha'awa ya kawo gobe
ashai mallan ku kai bannan
wai wasa gari yara suka zo kowa yana nuna abin da ya kowa na ana layi kowa yana nuna abin da ya sai lura cewa wata daliba guda daya ba komai a cikin takardarta sai sunanta
to
to shike nan da aka zo kanta cikin ta ya duru ruwa ta rasa yanda za ta ciciu
inji komai babu sai sunan
komai babu sai sunanta sai shike nan ta zo ta rasa yanda za ta ce da sai malamin ya zo ya ce mata menene dalilin da yasa duk abin duniyar nan bata samu abin da ta zana ba tsoro ya kama ta sai ta ce wallahi tallahi malam ai dama na zana jaki ne yana tiji yana tun ciyawa wai wata kila ya tun ciyawa ne sai ji wai aka ce to kai na tsinna inda kai ne malamin nan ne me zaka mu gadan ba
ko zan yi mata illa kawai ne zan yi abu da shi da to ai ita ma ta kuma da wani dan yaro haka dan karanyi ai shi wato bai je makaranta ba ina ga maman shi ta haihu akai suna bai je makaranta ba ranan to abin nan sai da safi sai je makaranta sai mallai dauko bulala zai zane shi sai ce a addu Allah tsaya mallan don Allah ka tsaya mallan sai ce mallan don Allah in tambaye ka mallan yanzu ko kai ne uwarka ta haihu babanka ya yanka manya manya raguna guda biyu don Allah zaka zama karanta
ka muka goma an cinye
to ai to kun yi aiki gidan ku kike ce mallan ya don Allah me zaki mun ki ne da ke ji zai take ci ya karu
ya rike ta zana jaki yana cin ciyawa kuma da jaki
ya ci ya ci ya ci ya gudu
mallan sauraron mun ga mallan bajuli ta fara daga mana hannu sabili da haka tilis mu ja burki nan yanzu a madadin
Murtala Faru sanyin
nan alheri ke muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
sauraro anan muke ta karshen shirin namu ne yanzu sai kuma an zuma kadan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin za kuma ingancin shafukan mu yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta addressin mu na boahouse.com da ma shafin mu na Facebook yanzu a madadin duk abokan aiki na rauka jimuriyoyin su ni Sarfi Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya Africa and